Daga cibiyar tattara bayanai da ke ɗakin taro na Palais de Congrès ne hukumar zaɓe ta ƙasa ta sanar da jama'a mummunan al'amarin da ya faru da wasu jami'anta a jiya Lahadi bayan da motarsu ta taka nakiya a wani ƙauyen gundumar Dargol. Da yake magana cikin yanayin alhini, mataimakin shugaban hukumar ta Seni Dr. Aladua Amada ya yi mana ƙarin bayani.
Wasu jami'an runhuwar zaɓe ne wanda an ɗauke su cikin motoci a za a kai su runhuwar zaɓe ta wani gari wanda ake cewa Waru cikin gundumar Dargol jihar Dalabiri. To kuma Allah sai kadarta mota ta fada bisa nakiya. Su jami'an na runhuwar zaɓe su shidda ne da kuma mutukin nasu mai tuka motar su bakwai kenan. To duka su dai Allah ya musu cikawa. Ka gaskiya abin al'ajabi ne, abu ne wanda ya girgiza mu sosai, sai mu ce Allah ji kansu kuma Allah gafarta musu, Allah sa kwanciya huta ce.
Tuni kungiyoyin cikin gida masu aikin sa ido a sha'anin zaɓe suka fara bayyana takaicinsu game da faruwar wannan hatsari da ke buƙatar gudanar da bincike don tantance masu alhakin faruwar sa. Saraji Isa na shugabancin kungiyar Motion.
Hakika muna mika ta'aziyar mu ga waɗanda suka raka su, sannan waɗanda su ma suka samu rauni, Allah ya ba su sauki. Abu ne na asha wanda hakika muna kira ga gwamnati a yi bincike a gano waɗanda da hannu cikin wannan abu na asha, saboda a hukunta su gaban shari'a.
Jam'iyyun ƙawancen adawa na CAPVENT-N waɗanda suka yaba wa jama'ar Nijar saboda jajircewarsu wajen ganin sun kaɗa ƙuri'a a zaben na jiya sun bayyana juyayi a game da rasuwar jami'an na hukumar zaɓe. Ga fassarar sanarwar da suka fitar a cikin daren jiya daga bakin mataimakin daraktan yakin zaben Muhammad Usman, Dr. Sani Abdu.
Jam'iyyoyin na 'yan adawa wanda suke cikin CAPVENT-N da wanda suke cikin RCC da wanda suke cikin FRC da kuma dukkan wani wanda kawo ma Alhaji Muhammad Usman goyon baya a wannan zaɓe, suna kai ta'aziyyarsu ga iyalan mamatan nan, kuma suna fatan Ubangiji Allah ya sa wanda suke suna can kwance asibiti da gaggawa su samu lahiya kuma su komo cikin mu.
Shi ma dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazoum Mohammed ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana matukar bakin cikin rasuwar waɗannan jami'ai bakwai da ake kyautata zaton aika-aikace da 'yan ta'adda suka shuka a bisa la'akari da yadda suka addabi wannan karkara. Yana mai isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan waɗannan mamata. Kawo yanzu hukumar ta Seni ta fara tattara sakamakon zaɓe, inda ta fara bayar da waɗanda suka shigo ta a cikin daren jiya. Saboda haka wannan aiki zai ci gaba da gudana a cibiyar tattara bayanai da ke ɗakin taro na Palais de Congrès. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.